الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر بكوي غواتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1446 da ya dace da 13 ga watan 7 shekara 2024 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba littafin da zamu fara da shi shine al-fara'id al-jalila وسائط الفوائد الجميلة في علوم القرآن من الشيخ علامة السودان عبد الله غندو رحمه الله ربوتا الله يغفر تامسا يساوى أن أيكي يضمو تكين كاوى وان حسنات دايش يساوى قريف ما الله يشيافي ساتين ديغا باتا من كمل مقدمة baiti 26 yau zamu tashi albabul awwal babi na farko fi ma yata'allaqu bi nuzulil qur'an makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ba'daha bi haythu hal wal madani al awwal al tiwalu أربعها براءة أنفال والرعد حج نور الأحزاب كتالها تلواه والصواب كذا من الحديد للتحريم ولم يكن والقدر للعظيم ولم يكن والقدر العظيم والعوذتان النصر والعوذتان النصر والزلزال وكوثر وراء ذا أقوال عليك فصل من القرآن ما نزولا كررا تذكرة خلاف من قد أنكرا وما مفرقا وجمعا وردا وما أتى مشيعا ومفردا منه نهاري كذا الليلي والحضري منه والسفري ومنه ما نزوله تأخر عن حكمه وعكسه بلا مرى ومنه صيفي كذا الشتوي ومنه صيفي كذا الشتوي منه سمائي كذا العرشي to balan a wannan babi na farko zai bayani fi ma yata'allaqu bi nuzulil qur'an babi ne da ya kunshi abin da yake da alaka da sauka alqur'ani shi wannan babi bai cikin abin da ya dauko a cikin littafin ash-shawshawi da ya ambata a baya cewa ya dauko abubuwa kusan babuka guda 7 to abin da ya shafi sauka alqur'ani shi ash-shawshawi bai tattauna wannan mas'ala ba to ash-shaykhu abdullahi ya dauko wannan bayani ne daga littafin al-itqanu fi ulum alqur'an na jalaluddin as-suyuti rahimahullah subale ce shi alqur'ani kashi biyu ne ta fuskar wurin da ya sauka ba halin saukar sa ba ta fuskar wuri ta fuskar abin nan zarful makan kashi biyu ne akwai wanda malamai ke kira da al-makkiyu akwai wanda malamai ke kira da al-madiniyu to shine yace ma qabla hijratin duk abin da ya sauka kafin annabi hijira nazal wato ya sauka kamin manzon Allah ya bar Makka ya koma Madina so Makki hu wannan shi ake kira Makki bigabdin nazar ina ayat ta sauka sawa'un a cikin Makka ne ko a abin nan a Taif ne ko a wasu garuruwa ne misali inde lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi hijira ba to wannan abin da ya sauka ana kiransa al-makkiyu wal-madaniyu shi kuma al-madani ba'adaha shine duk abin da ya sauka bayan an yi hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina duk wata aya ko sura da ta sauka to ana karanta da makkiya ko makkiyai bi haisu hal duk inda ko shi wancan makki din ya sauka ko shi wannan madani ya sauka wato abin da ka'ida shine kamin hijira da bayan hijira in kamin hijira to ya zama makki in kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira to ya koma Madina ba a cewa a tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana Madina ya zo aikin haji ayoyin da suka sauka a Makka to su ma a sa su cikin makki yayi a koda ko a cikin ƙwariyar garin Makka suka sauka to wannan ɗaya ne daga cikin maganganu kuma ita ce magana mafi ƙarfi da Sheikhu Abdullahi ya kawo anan duka ko ba cikin al-itiqanu fi ulum al-Qur'an shi Jalaluddin Suyuti ya tattauna ita wannan mas'ala din na ta'rifi menene al-makki kuma menene al-madani to wannan shi ne kai maganganu da yawa amma dai wannan shine zancen da yafi karfi akwai masu cewa al-makki shine ma waqa'a khitaban li ahli makkata abin da ya sauka in dai ƴan makka yake magana to makki ko ina ya sauka za a duba a gani khitabin zuwa gawa Allah yake wajaha shi to idan yana fuskantar da shi zuwa ga Quraishawa to shi kenan makki ne ko da ko annabi ya yi hijira haka shi ma al-madani ma waqa'a khitaban li ahli al-madina shine duk abin da ya sauka yana magana akan mutanen Madina to shi kenan ya zama al-madani amma wannan zancen baya da ƙarfi sosai amma yana daga cikin maganganun da shi Jalaluddin Suyuti ya kawo cikin al-itiqad shi yasa malam bai kawo wannan magana ba duba da littafin yayi shi ne a takaice kuma yayi shi ne saboda alarammomi wanda suke karatun al-Qur'ani suna kokarin haddace shi da kuma rubuta shi to ba makami bane wanda za a yi ta tsawaita bayanai to yanzu zai yi bayani kan misalai na wasu surori da suka sauka a Madina din don galibin Qur'ani ya sauka ne a Makka to shi yasa Sheikhu Abdullahi ya taƙaitu da ambaton waɗanda suka sauka a Madina wato ba'da al-hijra kenan sai zama duk abinda baka ji ambata ba to ya sauka ne a Makka to shine yace wal madaniyu a Qur'anin da ake jingina shi da al-madani ta fuskar sauka da abigire sai yace al-uwalu ba al-awalu bane al-u wa lutiwalu sune dogayen surori na farko wanda sune al-baqara alu imrana an-nisa al-ma'ida wannan gaba ɗayan su sun sauka a Madina suka sauka yawa saboda haka ba su sauka a Makka ba shi yasa zaka ga cikin abin da ma suke kawowa na bambanci zaka ga mafi yawa ayoyin da suka sauka a Madina suna tattaunawa ne kan al-ahkam ahkam hukunci hukunci wanda ya shafi hukunci hukuncin sallah wanda ya shafi hukunci hukuncin azumi abinda ya shafi hukunci hukuncin zakka abinda ya shafi mu'amala ta aure kasuwanci da riba da gado da zamantakewa ta aure makamantansu mafi yawa da kuma bayani akan halolin munafukai duk wata sura ko wata aya da zaka ji tana magana akan dabi'u na munafukai to zaka ga madaniya ce saboda a Makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ba a samu munafunci ba kawai mushrikai aka samu sune kafirai wanda ba su yadda su karbi sakon da annabi ya zo da shi ba amma a samu mutum wai da riga ta musulunci amma a boye kuma fada yake da musuluncin to wannan sai da aka zo Madina aka fara samun wannan barnat sannan mafi yawa galibin ayoyin da zaka ga suna tattaunawa kan usulul aqida wat tauhid zaka ga a Makka ne saboda su Abu Jahal da makamantansu suna inkarin tauhidul ibada su suna ganin bai kamata a ce aka daita Allah shi kadai ba shine tauhidul uluhiyya to shi yasa zaka ga Qur'ani ya yawaita bayani akan wannan ba sa inkarin tauhidur rububiyya cewa Allah shine makadaici wajen halittar komai da samar da komai shi yasa Al-Qur'ani bai wasa bayani akan tauhidi na rububiyya ba saboda ba sa inkarin shi an gane za ka ga hatta wajen addu'a to in suna cikin yalwa ne zaka ga suna kiran gumakansu amma in suka shiga bala'i to sai kaga suna komawa ga Allah fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idha hum yushrikun to ka gani to daga baya ne aka fara samun wasu su da halin yalwa da halin tsanani duka shehu ne suke kira ba sa komawa ga Allah to shi yasa Sheikhul Islam Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى yake cewa su Abu Jahal ma sun fi fahimta tauhidi sama ga wayannan mushrikan masu bautar waliyai da kiran waliyai da sauransu saboda su wadancan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard ay yaquluna Allah to shi kuma sai ya koma gefe ya ce maka a'a ai duniyar ma an bata mai rai zai murkushe ta wani shehi ya gane haka yace in aka bata mai rai yace to zai murkushe duniyar gaba ɗaya kowa ya huta saboda Allah ya bashi tasarrufi tun daga al'arshi har zuwa ƙasa yana da ikon yayi duk abin da ya ga dama yanzu wannan kaga Abu Jahal ya yi shi fahimtar tauhidi to haka suke ba sa'an babu abin da suka illa batar da al'umma Allah ya sawwaka to shine mala yace arba'uha wannan surorin guda hudu da muka ambata inda su ne mafi tsayi a cikin alqur'ani shi yasa aka kira su da abiwalu dogayi suna da tsayi sosai to haka daga cikin surori waɗanda suke madaniyai bara'atun akwai suratu bara'a ita ma madaniya ce shi yasa zaka ga mafi yawa ta tattauna kan abin da ya shafi jihadi da sifofi na munafukai to kaga jihadi sai da aka dawo Madina ne a Makka ba ai jihadi na takobi ba anfalu haka ita ma suratul anfal ita ma ta sauka ne a Madina shi yasa ita ma kaga tana bayani akan yaƙe-yaƙe da ganima da yadda za a raba ganima din to sai mala yace war ra'adu haka suratul ra'd ita ma madaniya ce hajjun haka suratul hajj ita ma madaniya ce nurun haka suratul nuri ita ma madaniya ce al ahzab haka suratul ahzab ita ma madaniya ce qitaluha haka suratul muhammad da ana kiranta da suratul al-qital saboda ita ma an yi bayani akan yaki da jihadi da sauransu to duk wannan surori ne madaniyai sai ce tilwahu haka wato surori guda biyu da suke bin wato ita suratul muhammad tace suratul fath da suratul hujurat su ma madaniyai ne wasawabu kuma wannan shine abin da yake daidai daga cikin zantukan malamai saboda akwai maganganu kan wasu daidaikun ayoyi a sauran surori haka sauran surorin da ya ambata kamar irin su suratul haji duka akwai maganganu na malamai yace kaza min al-hadidi haka abin da ya sauka na suratul hadidi ita ma madaniya ce sai ce littaharimi tun daga suratul hadidi har zuwa ka kai wato suratul taharimi wannan surorin da ke tsakanin su tsakanin suratul hadid da suratul tahrim to su ma madaniyai ne su ne surori guda takwas akwai suratul mujadala akwai suratul hashri akwai suratul al-mumtahina ko al-mumtahana wanne ne yake zama sawab suratul mumtahina ko mumtahana ko wani ana fada kowane ana fada ana cewa suratul mumtahina ana cewa suratul mumtahana kowane ana fada to haka suratul safi suratul jumu'a suratul munafiqun suratul taghabun suratul talaq sai suratul tahri to duk wannan surori sun zama goma kenan wannan ga takwas sannan ga suratul hadid sannan ga suratul tahrim to wannan gaba ɗayan su sun sauka ne a Madina an gane shi sa ga mafi yawa suna bayani ne akan al-ahkam wasu suna bayani ne akan jihadi da abubuwan da ya shafi wato ganima idan an ce suratul mumtahana al-mumtahana ismul maf'ul wadda ake jarrabawa al-mumtahina ismul fa'il ne ko wadda ke imtihani ita take yin jarrabawa to kowanne malamai na ambata to sai malam yace wa lam yakun haka suratul lam yakun ita ma madaniya ce suratul bayyina wal qadari haka suratul qadri ita ma madaniya ce al-azimi suratul qadr al-azimi al-azimi sifa ce ga al-qadr wadda take mai girma wal auzatani haka surori guda biyu suratul falaki da suratul nas su ma madaniyai ne an saukar da su a madina ma'ana ba'd al-hijra an-nasr haka suratul nasr ita ma an saukar da ita ne a Madina wazzalzalu haka suratul zalzali ko suratul zalzala da ana fada ita ma ta sauka ne a Madina ta sauka ne a Madina ko ka ce azzalzalu ko azzalzalu diya halatta wa kawsarun haka suratul kawthar ita ma an saukar da ita ne a Madina. To sai Sheikhu Abdullahi yace a kawalu maganganu sun tabbata wara'aza bayan abin da kaje mun faɗa, mana akwai ɗan maganganu na sabani da wasu surori suna ganin cewa a sura kaza ba a Madina ta sauka ba a Makka ta sauka. Eh to amma dai wannan shine abin da shi malam ya bayyana gare shi ko kuma ya zaba daga cikin sabanin malamai. Wasu malamai sun tattara su sun ce za su kai surori 30 kuma bisa ga wannan tsari da malam ya kawo za a ga surori 30 ne. Abin da yasa ya ce wara'a za a kawalu, akwai wanda suka ce a surorin da suka sauka a Madina surori 25 ne, kaga su sun cire 5 ɗin. To shi kuma Sheikhu Abdullahi ya saka su kaga rugowar sauran surori daga cikin surorin da suka cire akwai suratul qadar, sun ce ta sauka ne a Makka ba a Madina ba, haka suratul kausar, haka al-mu'awwidhataini sun cire ta, al-falaq da an-nas, haka da sauran surori dai daban-daban. To wannan dai ba sabani ne mai cutarwa ba, al-muhimmu dai kai imani da Qur'anin kuma ka karanta shi kai aiki da shi, wannan shi ake bukata, wannan sabani la yadurru. Sakon da ke ciki shi ake abin nan ake kokarin ka fahimta. Sun ce hikimar sanin ina ne sura ta sauka, wannan yana daga cikin abin da zai taimake mai tafsiri ya fahimci ma'anar Al-Qur'ani. Tunda abin usulubi ne, mutanen Makka ɗabi'unsu daban, halayensu daban, yanayin kangararsu da faɗa da gaskiya daban. To makamin khidabi da su zaka ga daban ne, haka mutanen su ma Madina daban. To shi yasa zaka ga usulubi na Al-Qur'ani na surorin da ko ayoyin da suka sauka a Madina zaka ga ya dan fi tsauri, saboda galibi ana magana ne da munafikai. In ka ga ana bayani babu wani tsananta ko to galiba ana magana ne akan musulmai, mafi yawa. Yanzu kalli suratul bara'a da ambata suratul munafiqun, aka ga akwai usulubi mai abin nan sosai, amma galibi surori na Madina na Makka in ka ga usulubi mai tsanani galiban mafi yawa labarai ne ake kawowa na kafiran da suka gabata, irin su Samud da Adawa, irin su Fir'auna da makamantansu. Saboda akwai bambanci idan zaka kira mutum tsakanin wanda yake ya sani da wanda bai sani. Su wannan akwai wani nau'i na rashin karatu tattare da su, da suna da fasaha da sanin larabci da balagarsa da komai. To amma suna da bambanci da su waɗancan munafukan, saboda su waɗancan munafukan Qur'anin ma a gabansu ya sauka, amma kuma ta ƙarƙashin ƙasa suna wa Qur'anin zagon ƙasa. Shi yasa malamai suka ce wanda ake tunanin jahili ne, to shi in za a kira shi ana amfani da usulubi mai taushi, an gane, tunda shi khalid zihni ne. Ma'ana ba wani abu a ƙwaƙwalwarsa, sai wani abu wanda ya zo yanzu sabo. Shi yasa ana amfani da usulubi mai abin nan. Amma shi wanda yake akwai wani nau'i na inkari tare da shi, ko musu ko jayayya, to wannan za a ɗan buɗa masa wuta. Ba za ka yi masa wani usulubi na taushi da sauransu ba. Ina fatan an gane. To ya danganta da wanda za a wa wa'azi ko za a wa nasiha. To sanin waɗannan surori madaniyai ne, waɗannan makkiyai ne, to wannan zai taimaka maka yawa wajen shi gane usulubi na Al-Qur'ani ɗin da sauransu. Sannan daga cikin abin da zamu fahimta a zaka ga usulubi na surori wadanda suke madaniyai to qur'ani yana edinabi sosai yana tsawaitawa yana fadada bayani saboda wadanda ake magana da su masana ne an gane yawa amma galibi surori wadanda suke makkiye to zaka ga alqur'ani yana takaitawa baya fadada bayani sosai baya fadada bayani sosai ko misali zai bayar to zaka ga misalin a takeice ake kawo shi sabanin su wadancan surori na madaniye zaka ga ana fadadawa na fatar an gane to haka abin yake wanda yake shi jahili ne to baya bukatar dogon bayani sosai ko dogon surutu ko kuma wanda yake yana da tsukakkar kwakwalwa kwakwalwarsa karaba ce ba ta daukar lodi da yawa to shi ma akan yi ilhakin shi zuwa ga jahili ko da dalibi ne ko da malami ne to shi in ka zo zaka bashi karatu sai ka takaita to duk wannan yana daga cikin amfani kai zaka auna ka ga yanayin wayanda kake magana da su amma wanda yake malami ko dalibi mai kokari mai hazaka kaga shi al-ittina yake bukata a wasa masa bayani a kawo masa abubuwa daban-daban ko kuma wanda yake kwakwalwa ta yana ja to ko da ba malami bane tunda kwakwalwa ta yana rike abubuwa to sai a tsawaita masa ya tai masa bayani to dole yana daga cikin hikimomi da kuma fa'idar sanin wannan bale yace faslun ai hawa faslun wannan fasali ne wani fasali ne wanda yake reshe akan shi wancan babi da ya gabata in kaga rama ka ce faslun haza min alqur'ani ma nuzulan qurrira daga cikin alqur'ani akwai ma qurrira nuzulan akwai abinda aka maimaita saukar da shi wato ya sauka ba so ɗaya ba an saukar da shi kuma an sake saukar da shi na batar an gane suna ba da misali kamar suratul fatiha wasu ce an yi ta maimaita saukar da ita ko a madina din ba so ɗaya ba wasu ma suka ce ma ta sauka a makka din kuma ta sake sauka a madina akwai suratul ikhlas ta bayan ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina to akwai ire-iren wayannan surorin daddai ko irin suratul nasri da makamantansu to sai malai yace tazkiratan hikimar haka shine wa'azantarwa akan yi haka domin wa'azantarwa yawwa to kaga wannan usulubi ne idan aka ba mutum wa'azi ko aka ba mutum karatu ana ganin kamar ya manta ba laifi a saki maimaita masa karatu ko kuma aka fahimci bai gane ba to shi ma ya danganta ne don a ƙara tunatar da shi cewa ai lokaci kaza ai an maka wa'azi an tunatar da kai kaza da kaza da kaza to ba laifi bane a maimaita wa'azi ko nasiha wannan ba laifi bane to da ka dan kai wa'azi jiya ko shekaran jiya ko satin da ya gabata ba laifi ka sake maimaita shi in dai ya zama kasudi shine a tunatar da wadannan ba wai manufar tana komawa zuwa wurinka bane kawai nazari abba kai ba sai kan lalabo ba ka da abin fada sai da ba shekaran je kai na siya kanka da zaka ce to bare in maimaita to kaga wannan ai aibu ne wannan aibu ne khilafa man qad ankara sabanin wasu daga cikin malamai da suka yi inkari wasu sun ce wai a babu wata sura da aka saukar da ita kuma aka sake saukar da ita ko wanda suka yi inkari shi Jalaluddin Suyuti yayi bayani cikin al-itiqanu fi ulumul Qur'an akan ita wannan mas'ala din kamar shi Sheikh Abdullahi ya yarda da wannan abu kuma wannan ai ba wani iskali bane maimaitawa din tunda akwai hikima kuma an fadi hikima din tazkiratan khilafa man qad ankara wama mufarraqan wa jam'an warada wama ata mushayyan wa mufrada haka cikin alqur'ani akwai surorin da an saukar da su ne ayoyin su a rarrabe yau an saukar da kila aya biyar wani zubin a sake saukar da wasu ayoyin biyar ko goma ko sama ga haka haka har surar ta kammala to wannan shine galibul qur'an shine mu'zamul qur'an mafi yawan alqur'ani surorin shi ba su sauka a kammale ba a rarrabe aka saukar da su abin nan ayoyin surori to wannan su suka fi yawa wajam'an akwai kuma waɗanda suka saukar a haɗe gaba ɗaya wato tun daga farkon sura har ƙarshe gaba ɗaya aka saukar da su irin suratul fatiha suratul ikhlas suratul nasri suratul an'am duk wannan an saukar da su ne a gaba ɗaya an gane ko a gaba ɗaya aka saukar da su da sauran surori ma waɗanda ba wannan ba to shine wa jama'a da waɗanda aka saukar da ayoyi surorin gaba ɗaya ba a rarrabe ba warada su haka suka zo daga Allah wa ma ata mushayyan akwai kuma abin da ya zo daga alqur'ani tare da rakiyar mala'iku dama mala'ika jibril shine yake saukar da alqur'ani ko ake ba sako alqur'ani zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wani zubin ya zo shi kadai kuma wannan shine galibul qur'an shi ma mafi yawan surori da ayoyi da jibril ya saukar da su zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ɗaya ya sauka to amma akwai wasu ɗaiɗaiku kuma da ya samu rakiyar mala'iku kamar suratul an'am suna bada misali da ita ita ta samu rakiya an ce kusan mala'ika 70,000 kaga suratul an'am babbace kaga suratul fatiha suna fada ta samu rakiyar mala'ika 80,000 haka dai ayatul kursi ta samu rakiyar mala'ika 30,000 to haka dai malamai ke kawo in ka duba cikin al-itiqanu fi ulumil qur'an ya tsawaita bayani akan ita wannan masala din to wannan me yake nunawa yana nuna maka matsayi da girma na wayannan surori yana nuna maka ba wai dan sauran su ma ba su da girma ba su da matsayi ba a'a ba haka bane dukkanin alqur'ani ayoyinsa surorinsa suna da girma kuma suna da matsayi to amma dai ko cikin zababbu to akan ware wasu da wata falala da wata kima da wata daraja ta musamman akan samu haka to shine wa mufradan akwai waɗanda kuma ayoyin alqur'ani ya zo ne wa mufradan ba tare da rakiya ba wato mala'ika jibril shi kadai ya zo wanda mun ce shine mu'zabul qur'an shine mafi yawa minhu nahariyun daga cikin alqur'ani akwai wanda ya sauka da rana wannan kuma shine mafi yawa mala'ika jibril da rana yake zuwa ba kasafe yake zuwa da alqur'ani da daddare ba kazal layliyu haka akwai wanda ya sauka da daddare suna bada misali da ayoyin da suke magana akan alqibla ko juyar da alqibla kadina ra taqalluba wajhika fi as-sama to waɗannan ayoyin a baqara suratul baqara da suke bayani akan canjin alqibla annabi ya dawo zuwa ga ka'aba to an saukar da su ne cikin dare ba da rana ba wal hadari akwai waɗanda suka sauka kuma a gida ba halin tafiya ba wanda shi ma shi ne ya fi yawa mafi yawa alqur'ani ya sauka ne manzon Allah ba yana halin tafiya mafi yawa tahe-tahe manzon Allah zaka ga sai dai jihadi ko aikin haji amma banda waɗannan abubuwa guda biyu to ba inda annabi yake ko dai jihadi ko aikin haji sai a Ta'if da yaje yi musu da'awa tun yana Makka sune kawai tafe-tafe inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine wal hadari yumin akwai na zaman gida daga alqur'ani was safari akwai wanda ya sauka a halin tafiya shi ake kira da as-safari wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana halin tafiya kamar irin su al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ga ta sauka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikin haji yana Arafa anan ta sauka to nan tun da ya riga ya hijira ya koma Madina to hawaye dai a halin tafiya yake shi yasa aka ruwaito da yayi kasuru na sallah bai cika sallah ba wa minhuma nuzuluhu ta'akhkhara an hukmihi wa aksuhu bila mira wa minhu daga alqur'ani ma nuzuluhu akwai surorin da ko ayoyin da nuzuluhu saukansa ta'akhkhara yayi jinkiri an hukmihi daga aiki da hukuncin wato ga ayat ta sauka amma kuma ba a fallanta hukuncin ba to akwai wannan nau'i daga cikin alqur'ani kamar abin da ya shafi alwala akwai hukuncin amma kuma ayat ba ta sauka ba domin tun a Makka annabi yana alwala amma ayoyin da duk suka yi bayani kan alwala sai da annabi ya dawo Madina saboda annabi a Makka ai yana sallah to ka ce yayi sallah ba alwala ai ba a sallah ba annabi bai taɓa sallah ba alwala ba koda na fila ce to bayani kan taimama alwala duka ya zo ne a Madina to kaga hukunci ya riga yi nasi kenan na ba tara an gane wa aksuhu bila mira haka akwai akasin haka ba tare da jayayya ba nassi ya sauka amma kuma hukuncin bai zo ba ga ayoyin ga surorin kamar zakatul fitr haka tun a Makka aka fara bayanin ta amma kuma ba a fara dabbaka ta ba sai a Madina zakat fi da kai ali aflaha man zakaha sun ce zakaha ana magana ne akan zakatul fitr mafi yawa daga cikin malaman tafsiri ko in suka ce tana magana ne akan tsabtace zuciya ba zakka ba to wannan ne sabani ne na malamai wa minhu sayfiyun daga cikin alqur'ani akwai wadanda sun sauka a lokacin zafi lokacin zafi kamar abin da ya sauka a Tabuka yakin Tabuka da aka yi shekara ta 9 a hijira wanda suratul baqara ta yi bayani a kansa to an yi yakin ne a halin tsananin zafi ana zafi sosai kware da gaske sannan yace kazashatawiyu haka akwai ayoyin da suka sauka a lokacin sanyi lokacin sanyi kamar surorin nan da suka yi bayani akan bara'a kubutar da nana Aisha ka abinda munafikai suka jefe ta suratul nur to dukkanin su malamai sun ce an saukar da su a lokacin sanyi domin hatta wannan tafiyar kaga ai a lokacin nema an ka tabbatar da taimama aka kawo hukuncin taimama a halin wannan tafiya din saboda yanayi na sanyi da kuma karancin ruwa kuma gashi ba a gida. To bayan an dawo daga tafiyar sai waɗannan ayoyin suka sauka. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. To aka saukar da su. To haka minhu sama'iyyu. Haka akwai ayoyin da suka sauka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana a sama lokacin da aka yi mi'raji da shi. Lokacin da aka yi mi'raji da shi kamar suratul Fatiha, Amanar Rasul, Ayatul Kursi, suratul Kausar, to su an ce an saukar da su ne a sama. Kazal arshiyu, haka shi ma wanda aka saukar awun al'arshi, duk dai magana ɗaya ce, sama ɗin ita ce al'arshi, al'arshi ɗin ita ce sama. To wasu malamai sun ce duk da dai wannan magana ba ta da ƙarfi sosai, da yawa daga cikin malamai sun raunana ta cewa wannan abin ba abin da ya tabbata. Kusan duk hadisan da suka yi bayani akan mi'raji to ba su ruwaito cewa ga wasu surori ko ayoyi da aka sauka ma'anai, kawai abin da ya tabbata shine Annabi ya karɓi sallah. Amma banda sallah to Annabi bai bayani wasu abubuwa ba, sallah kawai ya yi bayani sai abubuwan da ya gani. Amma cewa ga wata sura ko wata aya a saukan masa a can, to wannan yana da rauni, yana cikin kwashe-kwashen Jalaluddin Suyuti da shi a Sheikhu Abdullahi, shi kuma ya bi shi a kan haka ya kawo. Amma dai wannan bai tabbata ba. Allah ya samu dace. To wannan babu yana ɗan da tsayi ko fasali, dan za mu kwana insha Allah sai mu tashi fasalin. أنزل جملة من اللوح إلى سمائنا في رمضان ذي الأولى. شيكم زي بياني أكن سوكا القرآني دقى السماء دقى اللوح المحفوظ زوى السماء الدنيا سماء الدنيا إلى سمائنا وأنه سماء لموكي يغني da kuma yaruka da alqur'ani Allah ya zabi yaruka na Larabawa, tunda yarukan suna da yawa sun fi abin nan, suna da yawa sosai, sun fi dari, sun fi dari. To cikin dari din sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi mafi kyau daga ciki sai aka yi amfani da su. Kaga ai Hausa, masu amfani da Hausa suna da yawa, kuma za ka ga akwai dan bambanci wani yanki da yanayin yadda suke abin, to su ma Laraba haka suke, su ma haka suke. So za mu yi bayani insha Allah wanda littafin sa al-Miftahu lit-Tafsir ya ce shi al-Qur'ani an yi amfani da, wato an zabi lugoyi na Laraba kusan 50 a cikin al-Qur'ani, su aka kimsa cikin al-Qur'ani. To amma anan ya kawo bakwai adunkule ya kawo su, amma tafsilan to kusan 50 ne. Lughatuhul 50 fal kathir aka yi fada, lugoyin alqur'ani to 50 ne su ne ke cikin alqur'ani. Aka yi ta kawo su, akwai quraish, lughatu quraish, akwai su huzail da makamantansu. So in mun zo za mu yi bayani insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.